الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله من الله سبحانه وتعالى قد يسألون a wannan yammaci ladadi domin ci gaba da karatu wanda muka saba a cikin wannan littafi mai girma kitabut tauhid hashiyat kitabut tauhid wanda yake na Abdulrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi Al-Hanbali sati wanda ya wuce a yau muna 23 ne ga watan Zulqa'da hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1447 wanda daidai da 10 ga watan 5 2026 sati wanda ya wuce muna cikin babu na hada Allah subhanahu wa ta'ala hatta iza fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir musa da dai wa an nawas bin sam'an nan za mu tashi insha Allah safa ta 129 mal yace wa an nawasi kenan ba mun karanta hadisi na abi huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda yake magana akan Allah subhanahu wataala idan yayi magana mala'iku suna jin wannan magana ta Ubangiji subhanahu wataala a jikin su wasu suma wasu kuma su hadi har sai mala'ika Jibril ya zo to shine zai za su riga tambaya mi Allah ya ce to kusan abinda zamu karanta ne yau wannan karshen wannan magana ce ta mala'ika Jibril alaihi salam wanda sai ce musu qalul qawlul haqq ko qalu kana sai su ce mi Allah ya ce al-haqqa gaskiya to an zo ruwaya daga Sam'an daga Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza arada Allah an yuhiya bil amri takallama bil wahy in Allah subhanahu wa ta'ala ya so yayi magana da wani wahayi to Allah yana magana ne magana shi wahayi ce to wannan nan Sam'an ko kuma bin Nawas bin Sam'an lamba biyu anan kasa sai mala yace bi kasar sini ko kuma Nawas ko kuma Sam'an ko Sim'an bin Khalid bin Amr bin Qirt bin Abdullah bin Abi Bakar bin Kilab al-Amiri al-Kullabi wa yuqalu al-Ansari sahabiyun kana sahabina shi wannan Nawas bin Sam'an radiyallahu ta'ala wa abuhu aidan sahabi baban shi ma sahabini يقال وفد ابوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له كان من الله شي wannan baban shi yazo da shi shi wannan Nawas bin Sam'an yazo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya mushi addu'a addu'a ta albarka fada lahu wa zawwajahu ukhtahu Kullabiyya sai manzo Allah kuma ya aurar da shi kenan al uwar shi ta kabilar shi Kullabiyya kenan wannan dan mu san ko shi wane ne sahabi ne shi sahabi baban shi ma sahabi ne wannan kuma daraja ce yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah yayi niyya yayi wahayi da wani lamari takallama bil wahyi sai mala yace anan kasa lamba uku yace haza fi jamil umuri allati yaqdiha ar-rabb tabaaraka wa ta'ala to wannan wahayi duk lokacin da Allah zai wani hukunci to wahayi ne Allah yake kama ya dullu alai hadisi abi hurara kama yanda hadisi abi hurara ya bamu labari ko kuma yake nuni yace wal iradatu sifatun min sifatillahi azza wa jalla nuhata abu ko kuma niyyayin abu to wata siffa ce daga siffofin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa hiya naw'ani ita wannan irada kala biyu ce akwai iradatun shar'iyyatun diniyatun, akwai irada kenan kamar abinda Allah ya yi niyya ta shari'a ce kuma ta addini ce, kenan ta ɗaya kenan, mustalzimatun li muhabbatillahi wa ridahu, kuma ita wannan dole tana da lazumce kenan, tana haɗe da san Allah da kuma yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya so a yi addini, Allah cikin son shi ne umarni da ya addini, kuma duk wanda ya yi addini to ya yi abin da Allah yake so, to wannan irada kenan shar'iyya diniya. Wa iradatun qadariyatun kauniya, akwai ita kuma ta kaddara ce, kawai Allah ya kaddara haka zai faru, kuma kaun kamar yadda duniya take tahiya. Ammatun shamilatun, ita ce wanda ta kumshi komi. Wa huwa subhanahu yuridu alkhaira wa ya'muru bihi, Allah yana nufata alheri kuma Allah yana umurni da alheri. Wa yanha 'ani sharri wa la ya'muru bihi, Allah ya hana sharri kuma bai umurni ayi sharri. Wa in kana muridan lahu, duk da cewa abun bai faru ba sai da Allah ya niyya. Wa ma tashauna illa in sha Allah, to amma Allah ya ba dan adam zabi. Wa hadainahu najdain, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, mafi yawa dan adam ya san daidai, ya san kuskure, inda zaka ce mishi ga abu kaza ya san zai amfane shi, ga abu kaza ya san zai cuce shi, tunda Allah ya bashi ilimi, Allah ya bashi hankali wanda zai gane tsakanin daidai da kuma wanda ba daidai ba. To ko mutumin da yake abin da ya ga dama, to sai da Allah ya ga dama, inda Allah bai ga dama ba to Allah ba zai bar shi a wannan aikin ba, duk da cewa Allah bai umurce shi ba yayi sharri. Allah baya umarni ayi sharri kuma Allah baya sharri subhanahu wataala, kuma ya hana ayi shi. Fa kullul ashiya'u, mala yace dukkan komi, ka'inatun, tana faruwa ne bi mashi'atihi, da yarda Allah, wa qudrati, da qudrar shi, wa khalqihi, kuma da halitta shi. Komi da muke gani halitta Allah ce, kuma ganin dama Allah ne, Allah bai ga dama ba abinda zai motsi a wannan duniya. Wa fihi an-nasu ala anna Allah yatakallamu bil wahyi mata sha'a, kuma wannan hadisi da muka diba zamu ga nassi ne, Allah ashe yana magana da wahayi idan ya ga dama, tunda daga cikin ƙungiyoyi na bid'a wasu na ganin Allah bai magana, wa in kace Allah yana magana kamar ka siffanta shi da dan adam, ya tunda dan adam yana magana to a ce Allah yana magana, sai su ce an kamanta Allah da wani, shi kuma Allah laysa kamithli shay. To wannan baki da ta'ala sunnal jama'a bace Allah yana magana to amma irin tawa irin taka wanda ta yi daidai da shi, daidai da girman shi. Qal musannifu, sai mala yace wa fihi isbatu sifati khilafan lil ashariya, kaga wannan hadisi da muka karanta, ga irada iza arada Allahu, ga kuma takallama bil wahyi, wannan siffa ce biyu, irada siffa ce Allah, kuma wahyi takallama kalam shi ma siffa ce. To an tabbatar da ma Allah wannan sufufi guda biyu, zamu tabbatar ma da Allah cewa Allah yana nufata abu, amma nufata wanda ta daidai da shi ba irin namu ba, Allah yana magana, magana wanda ta daidai da zatin shi. Mala sai ce li khilafan lil ashariya, sabanin wannan kungiya ta bid'a ashaira, wanda su diyawa suna ture sufofin Allah, su a ra'ayinsu saboda suna aiki ne da kwakwalwa, hankalinsu suna ganin in aka ce Allah yana magana, Allah yana ji, Allah yana gani, Allah yana da hannu, Allah yana da kafa, sai su ce irin namu ne. To amma a aqida ta Ahlus-Sunnah Jama'a shine Allah yana da nashi, amma daidai yanda ya kama da shi. Yanzu ko mutum ka ce mutum yana da hannu, mutum yana motsi, mutum yana abubuwa tahiya, to daga cikin dabbobi zaka samu dabba kararrama irin su kuda, irin su sabro, su ma suna tahiya, suna hudda wani karama, suna cin abin da suke ci, irin abinci irin nasu, kaga baiwa ka ce irin namu ne. Ko mu kanmu yanzu a ce da hannun giwa, da hannun mutum, in aka ce ma ka san dai ba ɗaya ba ne, hannun zaki ko kuma wata halitta babba irin su raƙumi, a ce da yanda yake shan ruwa, da yanda yake cin abinci, in aka ce ɗan adam yana cin abinci sai a ce iri ɗaya ne, kaga ai kwakwalwa ba ta yi ba aiki. To sunan wannan ashaira wai kawai in an ce Allah yana ji, ɗan adam yana ji, sai su ce a kenan an kamanta Allah. To kuma sai suka ture wannan, sai suka shiga yanayi wanda ya yi wancan muni. Yanzu ka ce mutum yana ji, yana gani, yana motsi, yana da niyya yin abu, yana da son, yana da so, yana da abubuwan da baya so, to sai ka kore ma Allah wannan sifofi, kaga kenan ka sa ma Allah sifa ta tawaya. Yanzu ka ce Allah baya ji subhanallah, ka ce Allah baya gani wayyazu billah, ka ce Allah baya ji, Allah bai kaza bai kaza, to kenan kaga wani sifofi ne waɗanda suke na kamala ka ture ma Allah subhanahu wataala, kana so ka tabbatar mishi siffa ta na ƙasa. To abin da ya kamata huta daga duk wannan rikicin shine sai ka ce hannun Allah, Allah yana ji, Allah yana da hannu, yadullahi fawqa aydihim kamar da Qur'ani yace Allah yana ji sami'un basir Allah waɗannan abubuwan gaba daya wanda ya daidai da shi subhanahu wataala kenan kaga an yi huta daga rikici wanda ya daidai da mulkin shi to idan Allah ya yi magana akhazatis samawati minhu rajfa sai mu juya can baya mallai yace sai sama ta girgiza shine ar-rajfa wannan kuma dalilin magana Allah subhanahu wataala mallai yace as-samawati maf'ulun muqaddam kenan maf'ul ne wanda an gabatar da shi ilmin nahwu yace wal fa'ilu rajfa shi kuma fa'ilin shine rajfa kenan kamata a ce rajfatus samawat sai aka ce samawatu minhu rajfa kenan an gabatar an jinkirta yace ai ashabu samawati minal kamin kalamillahi rajfatun asaba samawatu min kalamillahi rajfatun sai ya samu sama dalilin maganan Allah rajfatun wani girgiza sai kowa ya motsa dalilin mi daraja wada Allah da kuma maganar shi kada kaga tun wannan nassin kadai zai nuna maka cewa magana Allah ta shaban mada dan adam duk da cewa Allah yana magana dan adam yana magana yanzu waye zai magana mutane su suma dan sun ji magana shi kaga yana da wahala balle ko mala'iku duk girman su balle mu kanana wanda mala'ika guda sai daga duniya ya juya ta gaba dayan ta shi dai lak wa asalur rajfati alharakatu waliftirab malaji ita wannan kalmar rajfa me yake da ita shine motsi alharaka kuma shine aliftirab shine girgiza abu kama a ce ai girgiza kasa aw taharakat wattarabat sama ta motsa kuma ta yi girgiza malaji huwa sarihun fi annaha tasma'u kalam Allah ta'ala to kaga duk da cewa sama jama'a ce to amma wannan sai nuna mana ashe sama tana jin magana Allah كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال إذا قضى الله عمرا تكلم تبارك وتعالى إن الله يني حكم تونا وسيء مغانا ونكم رواية أبي حاتم دقى إمام عكرمة يأتي رجفة السماوات والأرض والجبال سيء سما دكسا ددوة أجوكا سيء سنجل جزا وخرت الملائكة سجدا سكو ملائكو سيء سكي كسا سجدا وندك إذن الله يمغانا to kaga kenan wannan akwai izina anan kai dan adam a matsayinka na kararrami a cikin halittun Allah wanda baka kai ba dusi kaga dai dan adam kai baka kai sama ba in girma ne in tsawo ne in karhi ne ba kai ba kasa ya ramuka Allah ko baka kai ba dusi to amma kaga su da sama da kasa da dusi in sun ji magana Allah girgizawa suke mala'iku su fadi sujada amma sai ga dan adam dalilin innahu kana zaluman jahula Allah ya mishi magana yayi kememe ya kibin umurnin Allah Allah ya hana ya ki hannuwa Allah ya ce ayi ya ki to kaga wannan ba karamin rudi bane wanda yake na shedan to shine sai sallallahu alaihi wasallam ya ce faiza sami'a zalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujadan wanda suke sama in suka ji magana Allah sa'iqu sai su suma wa kharru lillahi sujadan sai su hadi ga Allah suna masu sujada to kaga kenan duka yana nuna mana girman magana ubangiji subhanahu wataala ayyaqa minhum al-amrani as-su'uq wa huwa huna al-ghashi as-su'uq shine abu na farko ne zai faru me ne ma'anar shi mallai yasa nan al-ghashi kenan sai su suma wa yaqa minhum as-sujudu kuma sai su sujada ga suma ga sujada abu biyu ne yace wallahu a'lamu ayyuhuma qawla akhar wa fihi to suman ne gaba da'a ko sun tashi ne sai su sujada ko kuma sujada suke fara sai su suma mala yace wanne ne a farko Allahu a'lam sai mala ji fihi isbatu azmatullahi ta'ala wannan hadisi yana nuna mana girman Allah Allah yana da girma wanda ya kai girma wanda ya wuce girma subhanahu wataala wa uluu zatihi kuma yanda zatin Allah yake da girma wa qudratihi da iko na Allah wa qaharihi da kuma Allah yanda yake karin kowa al-qahar ba tambayen shi dan mi ko ba a ce mishi yayi kuma in yayi babu wanda ya sai ya zo ya ce ko abin ya burge shi ko bai burge shi ba ya ce dan mi wannan duka ba wanda ya sai ma Allah wannan to wannan hadisi yake nuna mana cewa Allah abin da ya ga dama yake kudurtawa kuma su wanda suka san Allah mala'iku da itatuwa da duwatsuna da sama da ƙasa sun yi dan adam sanin ubangiji sani na hakika shi yasa sai ku ga suna tsatsagewa ko suna karkarwa mala'iku suna sujada amma dan adam da ya jahilci ubangiji subhanahu wataala sai kaga Allah yana magana ko aka amma dan adam kin da ya san Allah mumuni mai cika imani lalle tabbas idan Allah yana magana shi ma sai ka samu rawrawa a cikin zuciyar shi. Yanzu ka dauki karamin misali, ina irin wannan fugime da wani irin ɗan daji dai badawa na ƙauye, irin wannan film na Bature dai wanda ba san bindiga ba, su abinda suka sani kibiya, sai ga an nuna mutum bindiga sai zo rika leka kofar inda kartushi yake fitowa bushman. To kaga ai ba san ba me, to shi ko yanzu an aka halga bindiga duk wanda ya santa, yanzu anan a ce akwai soji ana halma ta zaga yayi kasa saboda ya san ko me, kuma an koya mishi ya ake kariyar ta, amma wanda bai sani ba sai ta tashi wutar gudu sai a halbe shi. To kaga kenan su yanzu malaiku da sama da duwatsuna da suka san Allah sani na hakika, in Allah ya magana sai su suma wasu hadu sujada, amma shi dan adam da yake wa hamala hal insanu innahu kana zaluman jahula, ga jahilci ya jahilci Allah ko bai san Allah ba, in ba wanda ya tsaya karatu na hakika ba da sanin Allah, to sai ga Allah yana magana ko aka mutum babu ruwan shi, Allah ya hana sai yi abu, Allah ya ce ayi kuma ya ki kuma ya zauna haka nan ya ci arzikin Allah, yana duniya ta Allah, saman ta Allah ce, in ya ga dama sai ya rubuto mushi, amma kuma Allah sai ya kyale shi. To kun ga wannan yana nuna mana girman Allah subhanahu wataala, da kuma cewa Allah madaukakin sarki yana da wata sufofi na al-qahar da kuma al-ulu na zati da kuma kudura, wanda duka za su nuna mana sanin girman Allah. Idan Allah ya magana to ya kamata kowa ya zamanto ya ji a jikin shi. Mala jafa iza kanat as-samawati ala azamatiha wasi'atiha, in ya zamanto sama mu kalle ta da girmanta, mu kalle ta wasi'atiha da yanda take da fadi, wa ma fiha min as-sukkan, da abin da ke cikin ta na mutane, yanzu dubu dabbobi da mutane da duwatsuna da itatuwa nawa ne a cikin duniya, da ruwa da inda ke da sahara. Yace amma duk da haka tarjifu wa yas'aqu, sai ta gilgiza wa yas'aqu man fiha, wanda suke cikin ta kuma sai su suma, su ne mala'iku. Yace me yasa suke haka nan, haibatan lillahi wa khaufan minhu, kwarjinin ubangiji subhanahu wataala suke ji a jikin su, kuma suna jin tsoron Allah, wa khaufan minhu. Yace malaje fal iltija'u ila ghayrihi, to yanzu nan sai mu diba mutumin da yake mai da lamarin zuwa wani Allah ya dogara da shi, ya ce shi zai bashi ko kuma shi zai hana shi, ko sai shi bai bashi lahiya, shi zai bashi kariya, ya bashi albarka. Ya ce wa ta'alluqu alaihi, kuma ya zamanto yana tayo da shi, min abtalil batili, bala ya ce wannan ya yi komi lalacaccen lalacewa, wa amhalul mahali, kuma korarren abu wanda ya yi komi koruwa, ko kuma a muhal abin da bai yiwa hal abada, kamar da Hausa kace da Bahaushe malam yake cewa, malam Bahaushe kace sai tulu yayi gashi, ko kuma sai jaki yayi kaho, wani abu ne wanda ake nuna cewa bai yiwa hal abada. To duk wanda dogara da wanda ba Allah ba, nema ne yake yi, ko kariya yake nema, ko agaji, ko taimako, to malam yace wannan yayi komi abin da bai yiwa. Yace izu huwa subhanahu biyadihi azmatul umur, dan shi Allah subhanahu wataala komi a hannun shi yake, wa kullu man siwahu makhluqun marbubun, duk abinda ba Allah ba halitta ne, kuma duk abinda ba Allah ba marbub ne, yana Allah yake tahiyyar da rayuwar shi, Allah shine ar-rabb, me ar-rabb, wanda shi zai baka abincin sahi, ya baka namaraci, ya baka, ya sabko maka da ruwa kai shibka, ya baka arziki, ya baka mulki, ya baka ilimi, komi naka shine. Yace la yamliku nafa'an wala darran, shi wanda ake bautata ma wanda ba Allah ba bai mallaki amfani ba, bai mallaki cutarwa ba, to dan me ake neman amfani ko cutarwa a wajen wanda ba Allah ba, alhali Allah shi yake mallake da komi. Wa fil hadisi ma la tantaju, a cikin hadisin annal ummata law ijtama'u an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, hadisin Qudsi. Allah subhanahu wataala ya ce, ya kai dan adam kasancewa inda mutanen duniya gaba ɗaya su haɗu akan cewa an yanfa'uka bi shay'in, su baka amfani, yanzu mutanen duniya su haɗa kuɗi su ce dole sai mun sa wani ya zama mai kuɗi, kai kowa ma ya tattaro kuɗin mu zo mu bashi, to sai kuɗin ya lalace saboda Allah bai niyya ba ya zama mai kuɗi. Kuma haka yin ilimi ne, ko a kai shi a doktorori manya-manya wanda suka san ilimi, da wanda ma suka kirkire duk wani ilimi da ka sani a zo su karantar da shi, to sai ya zamanto kuta, sai ya zamanto jahilin jahilai, saboda mai Allah bai baniya, haka illahiya ne, haka in mulki ne. To don haka kenan kakka sake ka nemi wani a wajen wani wanda ba Allah ba, kakka kai jaje wajen wani bawan Allah, shi ma nema yake, shi wanda ka kai ma jajen daufa talibul matlub ne, shi ma bai amfana ma kan shi komi, in ciwon kai ne kake, in rasawa ne kai, in samu ne kai, in kariya kake nema. To shi ma yana neman kariya, shi ma yana neman agaji, shi ma yana neman kaga yanzu a nan duniya dai ba zaka samu wani dan adam ba a ce su mun bukumun ne bai ci bai sha kuma yana rayuwa babu shi. Kana in dai ka ci abinci ka sha ruwa to karshe mi zai yiwu sai ka zubda su ina zaka dole sai ka je ban daki. Duk mutun yanda yake daraja yayi kowa ilimi, yayi kowa kudi, yayi kowa mulki. To a cikin cikin shiga wata jika nan wanda take tattare da wasu abubuwa na bala'i wanda in ya zubda ta aran kowa sai ya watsi. Kuma da zama saurar dan adam amma kake kara wajen shi. Wai kace albarka kake nema a wajen shi kuma kace shi zai baka, shi zai hana ka, shi zai kare ka. Sai kaman ce da Ubangiji Subhanahu wataala wanda shike halitta gaba daya. To wannan gaba ta cewa idan Allah yayi niyyar abu sai mala'iku sun raurawa sama sai ta girgiza kasa ma haka duwatsu yana nuna mana girman Allah Subhanahu wataala. Idan muka san girman Allah to baiwa mu kiraya wani wanda ba Allah ba. Shine babban darasi ana. In ka san girman Allah to kaka gaba shi da wani. Yaushe zaka gama bawa da Allah Subhanahu wataala? Kaga akwai zalunci. Shi wannan bawan Allah yayi shi, ya halice shi, ya mushi ruwan da zai sha, ya mushi abinci, yayi duniyar da zai rayu. To kuma wai sai ka gama shi da Allah wanda shi yake komi. Kaga akwai zalunci a ciki. Shi yasa shirka zalunci ce babba. Inna shirka la zulmun azim. To shine sai Annabi ya ci gaba da magana sallallahu alaihi wasallam. Yace fa yakunu awwalu ma yarfa ra'sahu Jibril, Jibra'il, wanda zai fara daga kanshi. Kenan yanzu an suma wa zai fara ta shine malaika Jibril. Yace fatahi al-awwal khabar yakunu muqaddama ala ismiha. Kenan akwai khabar tana da ismi, ismu khabar. Kenan sai zaman to ya gabata. Ai fa yakunu awwalu man yarfa ra'sahu Jibra'il. Malace wa yajuzu al-kasr. Kenan ya kama ai ko sali sama ko kuma Jibra'il ko Jibra'il. Kasara ko fataha. Yace wa inna ma kana awwalu man yarfa ra'sahu Jibra'il li'annahu safirullahi bayna rusuli. Wa yake daga kai malaika Jibril dan me yasa shi? Saboda shi ne dan sakon Allah zuwa annabawan Allah. Kenan malaika Jibril yayi sauran Allah ya zabe shi kamar yanda Allah ya zabi annabawa anan cikin mutane. To shi ma malaika Jibril a cikin malaiku Allah ya zabe shi. Yace wasmuhu wasmu Jibra'il Abdullah. Shi wannan kalma ta Jibra'il ko kuma Jibril me take ni? Ana ni da ita ne Abdullahi kamar aka cika ce bawan Allah. Wa Mika'il Ubaydillah, shi kuma Mika'il kenan Ubaydillah duka dai kusan wannan tasgir ne. Yace wa Israfilu Abdurrahman, shi kuma Israfil ana ni da shi, ma'anar shi shine Abdurrahman. Yace wa kullu shay'in yarji'u ila ilu fa huwa 'abdun lillah. Dinka yana cewa wani il Isma'il Israfil Mika'il. Malace wannan il kin in ka ji su to ana ni da shi ne abd, kenan kaman bawan Allah. Qalahu Ali ibn al-Husayn wa ghayru. Mala Ali ibn al-Husayn shi wada haka. Kenan din kaga il ana ni da shi bawan Allah. Jibra'il bawan Allah kenan. Haka Mika'il shi ma Ubaydillah, haka Israfil Abdurrahman. Sai yake cewa wa fihi fadilatu Jibra'il. Malaika Jibril shi yake fara tashi. Malai sai ce wannan gaba sai ta nuna cewa yana da fadala, yana da girma. Daraja shi ta wuce tasawuran. Wa qad wasafahu Allah bi qawlihi. Allah ya siffanta shi innahu la qawlu rasulun karim. Ai bi ma'ana tabligh. Shi malaika Jibril sai Allah ya ce mishi innahu la qawlu rasulun karim. Wani manzo ne mai karamci malaika Jibril, kenan Allah ya girmama shi. Zil quwwatin inda zil arshi makin muta'in samma amin. Yace wara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi suratihi. Shi malaika Jibril shine dan aken Allah mai karamci, mai karhi ne, zil quwwa, zil quwwatin, kuma inda zil arshi, a wajen mai al'arshi shine Ubangiji subhanahu wataala makinun, mai matsayi ne, yana daraja, yana da matsayi. Kuma muta' ana mushi biyayya ko mai biyayya ne. Samma a can aminun, kenan amincacce ne a can sama. Malaika Jibril amincacce ne. Shine sai ake cewa aminullahi fi sama'i, sai a ce malaika Jibril aminullahi fil ardi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amincaccen Allah a sama shine malaika Jibril, amincaccen Allah a nan kasa shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon musiran Allah da mutunta tabbata gare shi. Manzo Allah ya ga malaika Jibril fi suratihi a surash walahu 600 jana, yana da fukafuki 600. Kuma yace kullu janahin minha qad sadda al-ufqa, kowane fuffuke guda ya tokare sama, baka ganin sama duk fuffuke guda. Ai saman nan da muke kallo ba ita bace karshe, mu ɗaya ne daga cikin duniyoyi guda tara ko duniyoyi guda goma. Mu yanzu nan kaga tunanin mu in muka ganin sama an kare, a'a mu muna wani bangare ne, muna can muna wani juyi. Akwai wasu duniyoyi su ma suna ta tahiya, sirana tsawata su ma duniyoyi ne, kowane yana ta tahiya. To malaika Jibrilu a fuka-fukin shi 600 fuffuke guda ya togace wannan sama tamu, to ina ga 600, 100, 200, 300, to kaga abin ba ƙarami bane. Siffanta girman shi a ƙwaƙwalwarmu bai yiwuwa, saboda mu yanzu girman sama ma ba mu san girmanta ba. Dan adam ya siffanta girman sama, hede hashashe masu ilimin falaki, masu ilimin sanin sararin subhana, sai su yi hashashe abubuwan da suka aika na na'urawa su diba. Wata rana kuma ilimin nasu ya sake, saboda hashashe ne dama, tsammani ne. To malaika Jibril yana da girman gaske. To kuma wanda duka zai nuna mana fa wannan mala'iku da idan Allah ya magana suke sujada su suma, duka kusan girman su kenan. Kuma yana nuna mana dai kenan girman Ubangiji subhanahu wataala, in waɗannan masu wannan girma suke jin tsoron Allah, suke karkarwa da magana Allah, to ina ga mu dan adam, in ba dan mun jahilci Ubangiji ba subhanahu wataala, kenan mu ne ya kamata mu ji tsoron Allah fiye da su. Kuma su Allah ya yi su ibada, kuma su ba sa saban Allah, mu kuma muna saban Allah. To ya ce kullu janahin minha, kowane fuffuke na wannan 1600 qad saddal ufuqa, ya tokare sama. Fa iza kana hadha izamu ahadul makhluqati, imala ya ce in wannan shine ɗaya daga girman, ɗaya daga cikin halittun Allah. Fa khaliquha azamu, to wanda ya halicci wannan halitta ai yahi girman girma. Ya ce wa jallu, kuma ya girmama, wa akbaru, ya girma. Bali samawati wal ardu, bari dai sama da ƙasa, wa man fihinna, da abin da ke cikinta. Fi kaffir rahmani jalla wa ala, Allah fa sama da ƙasa haka yake sa ta cikin hannun shi, a cikin hannun Allah take subhanahu wataala. To kadiyo malaika Jibril shi kadai fuffuke 600, fuffuke ɗaya yayi sama, to mala'iku 1000 ne? Babu wanda ya sawa, ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, babu wanda ya san adadin mala'iku. Baitul Ma'mur, wanda manzo Allah ya ce gida ne na ibada na mala'iku, wanda yake daidai da Ka'aba can sama, kullun mala'iku dubunnai suke zuwa su yi sallah su wuce, ba su dawowa ila kiyamu sa'a, sai kiyama. Kullun sababbi ne, kullun sabbi suke zuwa, suna shiga suna fita. To a ce ma mutum 100 ne, a ce mala'ika 100 ne suke zuwa, ko mala'ika 200, kullun kuma tunda aka yi duniya har zuwa yanzu, kaga abin ba kadan bane. Halittun Allah suna da yawa, musamman ko mala'iku. To wannan zai sa kai mai imani ka hararo girman Ubangiji subhanahu wataala, kasancewa Allah ya kai abota mu shi kadai, kuma Allah ya wuce a gama shi da wani bawa, Allah ya wuce a hada shi da wani halitta. Yace ka khardalatin fi yadi ahadina, yanda duniya sama da ƙasa suke hannun Allah, wai ba su cika hannun Allah ba, kamar mu ne a dora kwayar komayya. Kai mu bar komayya ma a ce sananta zai wahala, a ce a samu kwaya hatsi guda, kama a ce ka sa kwaya hatsi a hannun ka kai haka, to haka sama da ƙasa suke a hannun Ubangiji subhana, kai ba su kai ba ma, ba su kai ba wannan. Shi wannan khardal kama a ce ina idan da rana intol ya tille haka, wannan hasken da yake haska, sai ga wasu kamar wasu wannan ya ke cewa ƙura ƙanana, wannan ka sa hannu ba su kamuwa, to irinsu kamar mutum ya kama wannan ne. Haka Allah yake kama sama guda bakwai, ƙasa guda bakwai, amma ba komai ba ne a wajen shi subhanahu wataala. To yaya za mu siffanta girman Allah? Mu yanzu sama duniyarmu wannan da muke raye ba mu santa ba gaba ɗayanta, balle kuma duniya ɗaya, duniya ta biyu, duniya ta uku, duniya ta hudu, duniya ta tara, wannan wani ɗan adam ya gane ne? Kuma akwai sauran wani ɗan adam bai sani ba. Ana gane wata a ce an samu ta tara, an samu ta goma, an samu ta 11, duka dai ana ta fama masu ilimi. To amma duka ilimi ne kaɗan, wa ma ututu mil ilmi illa qalila, ilimin da Allah ya bamu kaɗan ne ƙwarai da gaske. Ka ƙara iliminka, ƙara iliminka, ƙara iliminka a duniya, sai ka tafi ka bar wani wuri wanda ba taɓa sanin shi ba ma. Yanzu akwai wasu halittu ma suna rayuwa wa san su, sai dai a rika hashashe ana cewa wani ovni sun yi ɗan adam ci gaba, suna da jirage, suna da kaza, suna da kaza. To a wace duniya suke? Allahu a'lam. Waye zai ci ga inda suke? Wasu halittu ne na musamman, cikin halittun Allah ne. To kuma wa sani a wata duniya mai Allah ya yi subhanahu wataala, wanda zai nuna maka girman Ubangiji subhanahu wataala, da kuma yanda Allah ya kai wajen mulkin shi da ikon shi da kuma girman shi. to in ka san wannan girman zai sanar da kai cewa ka ji tsoron Allah ka bude ta mu shi kadai ya zamanto tsoron shi ne a zuciyarka fa kaifa mala yace to ta kakare yaswi aw yuswa bihi ghayruhu fil ibada to suka ji ba mutumin da bai kai ba mala'ika a girma mala'ika ma zaka same shi da fifike 600 duk da haka bai kai komai ba a cikin sama da kasa take sama da kasan Allah ya rike su duka a cikin hannun shi ko bus kai ba abu karami to yoshi zaka dauki wannan ubangijin subhanahu wataala ka je ka gama shi da wani bawa ka ce wai za a bota ta mushi kuma za a bota ta mu bawa abinda Allah zai yi shi ma yana yi ko babu wanda suka lalata imanin mutane a irin wani bangaren kaman wanda suke aqida ta sufai sufanci irin ɗan ɗariƙun nan sai ga wani yana magana ma kai ka ce shehun shahi Allah kai wasu ma kiri-kiri suna hodin shehu abinda shehun su yake ma Allah ba yi ya zambilla sai ka ga mutum kamar dai hankalin shi ba cikakke ba ne ko kuma kamar an shayar da shi wata ƙwaya wadda za ta hudda mashi hankali abinda shehun shi zai yi Allah bai iya yi shi in ya so shehun shi in shehun shi wuta ma ya shiga shi ya shiga wuta ma shi kawai ga shi nan dai kamar dai mutum ba cikakke ba to wata karantarwa ce marasa kyau karantarwa ce ta rashin imani da kuma irin wannan tunani ɗan falsafa sai ya tuna ma mutum tunani kaza da kaza da kaza a ƙarshe sai a nuna ma Allah ma babu shi tunda ba a ji shi ba a ganin shi ba a ɗanɗana shi ba a shafa shi kawai shi kenan babu Allah to waɗannan sun tahiyar da imanin mutane da yawa kuma wani sai ka same shi da gaske yake abin amma kuma jahilci to anan kuma wannan zai nuna mana muhimmancin karatun tauhidi duk karatun da mutum zai in bai san Allah ba banza ne duk karatun da mutum zai in bai san tauhidin Allah ba zai iya bacewa kawai wani zai zo koyo maka sihiri koyo maka wani ruwa ido ya gwada maka sabuwa sai ka ce a'a gaskiya ne abinda zai kare ka shine tauhidi in dai baka da tauhidi to ka tabbatar da cewa Allah ya kiyaye wata guguwa tana iya zawwa ta tahi da kai ko kuma dujal ya zo ya tahi da kai saboda abubuwa na mamaki da yake to wannan hadisi dukkan tsawon shi abinda ke nuna mana girman ubangiji subhanahu wataala Allah ya kai girman da za a bota mashi kadai mallan sai manzo ya ci gaba da cewa sallallahu alaihi wasallam fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada kenan malaika jibril shike fara halka in yi halka sai Allah ya bashi labarin wahayi abinda Allah yake so kenan malaika jibril ka je wajen annabi na wani idan lokacin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a je wajen shi ga umurni ga hani ga abinda Allah ya niyya sai mala yace fihi tasrih bi anna Allah yuhi ila jibril bima aradahu min amrihi kama taqaddama wannan magana ce a hili fa yukallimuhu Allah Allah zai mishi magana mala yace magana ce a hili shine tasrih kama abinda babu wani hazo cewa Allah in yayi niyya yana ma malaika jibril wahayi shi kuma malaika jibril sai ya kawo ma yan kasa summa yamuru jibril ya jibrail ala almalaika fa kullama marra bi sama'in malaika jibril tunda ya halka in an mishi wahayi kenan zai sabko yana sama ta bakwai kenan zai sabko ta daya zai sabko ta shidda bakwai biyar hudu uku har ya zo kasa to duk lokacin da fa kullama marra bi sama'in duk lokacin da ya wuce da wata sama sa'alahu malaikatu sai malaikan da suke wannan sama misali ce ya daga ta bakwai ya zo ta shidda to sai su tambaye shi ma za qala rabbuna ya jibril ya malaika jibril mi Allah ya ce subhanahu wataala fa yaqulu jibril sai malaika jibril ya ce qala alhaq Allah ya wadi magana ta gaskiya wa huwa aliyul kabir kamar yadda ke cikin aya to shine sai malaika ya ce fihi isbatul uluwi llahi ta'ala wa taqaddus wa taqaddasa wannan yana nuna mana Allah a sama yake kenan inda alce Allah ba sama ba yake ta kankanin malaika jibril yake sabkowa sama ta shidda ya sabko ta biyar ya sabko ta hudu ya sabko har ya zo nan kasa kenan sama ta hurko kenan ya nuna Allah yana sama ar-rahmanu ala arshi stawa kenan duk wanda zai ce ma Allah yana ko'ina wannan jahilci ne magana ce kuma ta bid'a wanda haramu ne mu tiyawa da wannan istiwa ma'lum kamar da Imam Malik ya ce yaya Allah ya daidaitu sananne ne a bisa al'arshin shi aina a can sama ko abubuwa da yawa suna nuna Allah yana sama inda za ka yi roƙo to sai dai ka daga Allah in wani abu kake gani sai kalli sama in mutane suna neman albarka Allah za ka ga sama suke kallo to wannan gaba tana karantar da mu Allah yana sama wa annahu qala da Allah kuma ya ce wa yaqulu kuma Allah yana cewa khilafa li jahmiya suma jahmiya mabiya jahm bin safwan suma wasu kungiyoyi ne na cikin musulunci na bid'a suke cewa wai Allah bai magana kiran Allah shiru haka kawai sai dai ya halitta duk wasu ne da ƙarshe sai su ce qur'ani ma halitta ce ba magana Allah bace to shi ma wannan magana ta kuskure magana Allah yana magana magana wanda ta daidai da shi alqur'ani magana Allah ce ta hakika sai malaika jibril ya ce Allah ya hudi gaskiya kuma shine al-aliyu madaukaki al-kabir mai girma fa yaquluna sai su ce kulluhum misla ma qala jibril yanzu malaika jibril ya ce ya hudi gaskiya to kowa malaiku kowa sai ya ce eh Allah ya hudi gaskiya ay yaquluna qala al-haq wa huwa al-aliyu al-kabir tabaaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki shine al-aliyu kuma shine al-kabir subhanahu wa ta'ala sai malai sai Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fayantahi jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allahu azza wa jalla sai malaika jibril yaje inda aka umurce shi na wahayi kenan zuwa muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko da wahayi shikenan idan yazo sai isar da sakon Allah shi malaika jibril minas samai wal ardi daga sama ake zuwa ƙasa kenan ba sako bane na ko ina fal ayatul mazkuratu malai yace wannan aya da muka bayyana wanda malai kawo ta a farkon babi wal ahadisu da kuma hadisai wanda muka karanta na Abi Huraira da wannan Nawas bin Sama'an yace tuqarrir suna tabbatar mana annal malikul azim cewa mai mulki wanda mulkin shi ya kai matuƙa wajen girma allazi tas'aqul amlaku min kalamihi wanda mala'iku suke suma dan jin maganar shi khaufan minhu dan suna tsoron shi wa mahabatan da kuma kurjini wala ya'lamuna illa ma 'allamahum bihi su mala'iku ba san komai ba sai abinda Allah ya sanar da su watarjifu minhum makhluqat kuma wane ne idan yayin magana sama da ƙasa sauran halittu duka suke motsi suke girgiza da duwatsu sai yake cewa in wannan siffa Allah ce to malai sai ce to la yajuzu shar'an bai halitta ba a shar'ance wala aqlan ko kuma a hankalce an yuj'ala lahu shariq a sanya mishi abun bauta tarayya yanzu ya zama to Allah shi dukkan abin da kake na halittu to ta kaga kuma yanzu a hankalce a shar'ance kuma ka gama Allah da wani abu na halitta yace an yuj'ala lahu shariq shine abokin tarayya min khalqihi daga cikin abin da ya halitta fi ibadatihi a cikin bautar shi allati hiya haqqihi alaihim wanda wannan bauta haƙƙin shi ne a kansu Allah ya halice mu ne dan bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hadisin da manzo Allah yake cewa da Abdullahi dan Abbas ka san menene haƙƙin Allah akan bayu menene haƙƙin bayu akan Allah a ƙarshe dai haƙƙin Allah akan bayu shine an ya'buduhu wala yushriku bi shay'a shi kuma Allah haƙƙin shi wanda haƙƙin bayu da yake akan shine Allah yu'azziba man la yushriku bi shay'a duk wanda bai ma Allah shirka ba to shi ko Allah alƙawari ne bai mushi ya zaba to kuma duk mutumin da bai bautata ma Allah shi kadai ba to akwai haƙƙi akan shi na bautar Allah to yanzu bawan da ka ɗauka wali ko shehi da kake bautata mishi shi Allah ya halice shi ma dan ya bautata ma Allah to me kake gani a hankalce kaga kenan a shar'ance a hankalce bai cancanci bauta ba shi ma bawan Allah ne kuma ba za ka gane wannan ba sai ran da ya mutu tunda dole kullu nafsin za'iqatul maut ana ta haba shehu wane wali wane kaza 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 ana yi koram ko wata rana zai mutu shikenan ya tai to yanzu kuma wane ne abun bauta to kuma idan ka ce in ya mutu kabarin shi zaka bauta ta ma ko kuma abin da ya kama da wannan to sai kai tunanin ya aka bi hana kanshi mutuwa ba ya ne aka yi wani irin ƙarhi ne gare shi ya aka ya kasa wani irin rashin kasawa ne har ya bari ya mutu dan duk wanda ya mutu wannan mutuwa da kuke gani ba karamin tashin hankali bane in kaga mutun ya mutu to hey dan tilas amma in ba dan tilas dan adam to shekaru aru so yake kullun sai ya dawoma yanzu wani yana jin daɗi ma Allah ba shi komi amma idan ya tuna mutuwa sai ya ji lami to kai ka rike shi abun bauta shi zai baka shi zai hana ka umurnin shi kake bi shine abun bautar ka to gashi Allah ya kashe shi kenan Allah da ya kashe shi shine mai iko akan shi ashe shine kamata ka bautata ma ashe shi ba kowa bane wa hum bihaza ma bihazi malaji kaga da irin wannan ake da suka yi bi masabati min man haibatuhu wa khashyatuhu kenan kaman wanda kwarjinin shi da kuma tsoron shi kamar sun maida shi kenan kwarjinin da suke ma Allah wa suke ma wancan abun bauta tsoron da za mu Allah wa suke ma wancan abun bauta iyazan billah to wannan shine dantsan shirka da Allah kuma shine abinda a kowane lokaci muke ma junan mu nasiha kada mu sake a ce dan adam amma sai ka nemi imani an samu wata shirka a gare ka ko da karama ce ba karamin matsala ba saboda shirka tana ruguza aiki malam ce wa qasada al-musannifu ar-radd ala al-mushrikina kun ga wannan aya da aka kawo ta farko da wannan hadisi da muka kawo da wannan magana malam yace shi mai littahi yana niyya ne ya kai martani ga mushrikai abadat al-awsani wa ghayruhum da wanda suke bautata ma gumakai ko kuma al-wasal shine duk abin da aka bautata ma wanda ba Allah ba kabari ne wani icce ne ko wani dutse ne ko wani gumki ne ko wani mutum ne salihi da ma wanda ba su ba wa ghayruhum kenan ko aljannai ne ko malaika ne to akwai raddi a kare su akwai kuma mummunan mana magana ko kuma kakkausan magana a gare su masu bauta ma wanda ba Allah ba fa inna iza kana hadha halul malaika inda mujarrad sama'il kalamillahi in wannan abinda aka siffanta mana shine halin malaiku idan suka ji magana Allah kenan mujarrad sama'il kalamillahi kawai in suka ji magana Allah su suma basta tashi sai malaika jibril ya zo to mala yace ya za a yi kuma ka gama da wanda kana jin magana Allah kuma je ka je ka gama shi da wani ya zambilla ma a'tahum mullahu min shiddatil quwa didda abinda Allah ya ba su na tsananin karhi wa iza mukhilqa kuma Allah ya ba su halitta babba kun ga malaika jibril kadai fuffike 600 to ya kuke gani yace allati la ya'lamuha illa Allah karhin da Allah ya ba su da girman da Allah ya ba malaiku babu wanda ya sani sai Allah amma Allah ya magana sai su suma to sai ga dan adam yanzu shi Allah yana magana kada ya shirka ni kadai za a bauta ta mu Allah yake bayani ka kaza ibada ne amma sai a je a ma wani wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minaz zalimin kanka kira wani wanda ba Allah ba wanda bai cutar da kai bai amfana da kai in ka aikata haka kana daga cikin azzalimai to amma sai mutum yaje kira wani wanda ba Allah ba zai fadi ya ce ya shehu kenan shi zai kare shi zai wadi ya hudu wani abu ko wani gumkin su ko wani kahi nasu da mutane suke na galgajiya na tsubbu ko kuma wani aljani nasu ko wani ruhani Allah ce bai amfanar da kai bai cutar da kai in kai haka kai azzalimi ne kai shirka da Allah to yanzu malaika ya ji magana Allah ya suma kai kuma Allah ya ce kakkai kuma kake yi kaga nan akwai abun izina akan cewa dan adam ya kamata ya san shi dan adam ne kuma ya san shi wace irin halitta ce ya girman shi yake a wajen Allah subhanahu wataala malai ce babu wanda ya san girman malaiku sai Allah illallahu yace alima in mutun ya san haka yace alima annahu la yajuzu sarfa shay'in bai dace ba mutun ya kawar da wani abu min anwa'il ibadati lahum ya kawar da wani abu na ibada zuwa ga malaiku ko kuma wasu abun bauta wanda ba Allah ba li ajzihim saboda kasawar su anin naf'i wadurr ba sa iya cutarwa ba sa iya amfanarwa babu wanda zai sa maka cuta sai Allah subhanahu wataala babu wanda zai ce maka ka gani wanda bai same ka inda Allah bai niyya ba to kuma sai Allah ya baka wasu abubuwa Allah ya baka mulki ko Allah ya baka kudi ko Allah ya baka ilimi sai wani zai ce ni na baka ko kuma mu muka baka dole ka muni biyayya ka muni da'a in ka taba ni na iya watsa arzikin ka ko na iya watsa mulkin ka ko na iya watsa ilimin ka to kaga wannan baya iyawa li ajzihim anin nafa'i wa durri duk abin da ka sani bai yi amfana da kai komi ko bai cutar da kai komi in Allah ya sa maka toka wa in yusaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu shine annafa wa durr sai Allah ya kaddari wane dan wane Allah ya sa mishi ciwon kai ko masassara ko wata cuta duk duniya ba wanda ya sai ya gudda mishi wani likita da zaka je sababi ne wani magani da zaka sha shi ma sababi ne wani addu'o'i da zaka yi na azkar su ma duka sababi ne amma Allah shi kadai ne zai baka lafiya kuma Allah shi kadai ne zai dora maka wannan cuta dan haka kada ka ce wani ko ka dogara da wani ko ka je nema wajen wani musamman kuma a ce malam boka sallaka ta kwana 40 Allah zai abishi imaninka da addini imaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imaninka da alqur'ani shi ma zai bace in ka je wajen boka ko wani malam boka kana ganin zaka samu lafiya ya zambilla baya iya amfana ma kanshi komi kuma shi ba bai amfanin komi to ya ma kanshi kudin ma kai boka ma kana ganin shi kanshi mara lafiya ne cutar yunwa ma kai ta aishe shi tunda bai cikin gari yana can daji me yake ci kuma wani irin gida ne yake zaune a kasan wani icce in aka yi guguwa he ta watsa shi in aka yi ruwa sai ya jika shi kai ka san bai da lafiya to bai ma kanshi lafiya ba ma to balle kuma a ce kudi zuwa kai waya ma arziki to kuma shi nawa gare shi kuma dole sai ka ba shi kudi ya maka kaga nan ma akwai batun basira ko kuma mulki wani ma har ya zama shugaban kasa ne ko kuma wani prime minister ne ko wani minister ne ko wani director ne wani wuri wai amma yana ganin wannan bokan shi ne zai ba shi kai ai boka hai dai dare musamman ce kujerar shugaban kasa a ce din Niger kai ne lamba daya kuma wani ya zo nema a wajenka kuma ka doka ka bashi a hankalci ka san bai yiwa to sai dai ya ba kanshi in arziki ne sai dai ya ba kanshi in yaya illahiya ce ya ba kanshi lahiya ma hukunci ne to shine malaje fa kaifa biman huwa dunahum bimaratibin to ina ga wanda bai kai su ba wannan ana magana ga mala'iku an ya zo mala'ika daya yana da fubuke 600 girman shi ko mala'ika guda Allah ya bashi wata halitta ta ƙarhi ku ji mutanen annabi Lutu alaihi salam mala'ika guda ne ya daga garin ya kihe shi irin yanda aka kihe waina kuma shikenan aka shiga harkoki babu wani labarin su to duk girman su Allah bai ci abota ta musu ba kuma duk girman su in Allah ya magana su ma suke to yanzu kuma kai sai ka je ka riga abota ta ma wani dan adam wanda yake mai hutsari mai kashi mabukacin cin abinci dole sai ya nemi abincin da zai ci sai ya nemi ruwan da zai sha mabukaci ne to kuma kai wa kaga kenan in ka bota ta mushi in ka kiraye shi kai banza a banza ka shi shirka da Allah kuma Allah ba zai biya maka bukata ba saboda shirka kake yi ka hada shi da wani malai sai ce walakin ahli shirki la yafhamun kaga magana ta gaskiya kenan malai ce mutanen da suke hada Allah da wani ba su ganewa yanzu kaga mutum wani hayya hawo mota ya biya kudin shi tai wani gari wai ina za shi wajen wani kabari me zai nema kudi mota hawo ni zai sa mai da kudaden shi da komai shi shehu kai kake ba mu dukiya shehu ka kare mu ka kawo mana arziki ka kawo mana shugabanni masu kyau irin roƙon da ake ma Allah ake ma kabari wanda ma ya ruguje tana yau ma in sarawa akai kasa ci in shi shehu ne in shi wali ne in yana cutarwa yana amfanarwa ya akai ma waɗannan tsutsotsi na cikin kabari suka cinye shi har ya zama kasa ai ya kamata ya zamanto yana da wata kubuwar ko yana da wani ƙarhi wanda kawai a kabarin ma wata ran zai rika fitowa ya ba mutane abubuwa kuma ya koma ko kuma wata rana a ganshi ko ya ce ba ya mutu ba shi da mutuwa hal abada to kaga babu dole ya mutu in lokacin shi in shiruwa ta kama shi dole ya sha ruwa in yunwa ta kama shi dole ya ci abinci in zai bulaguro dole abun hawa ba a ce ba ya tashi yau gashi ya bulla a wani gari wani dutsatsin ne ya ci ana cewa wani shehu mai yin juma'a kullum a makka mai yin juma'a a madina dutsatsin ne ya ci aka sai a tambaye alhazai da suka je a ina sun gan shi ko ba su gan shi ba ba wanda ya gan shi dizance ne ake ma mutane saboda an san da yawa daga cikin mutane ba su zuwa karatun tauhidi wani da gaske ne kamar da gaske yake shi wajen a ba shi daraja wani shi kuma da ya samu wasu hulani a daji ya je da tarmuskin shi da galas mai kwari kawai sai ya sa hannun cikin galas da gari ba a ganin tarmus an jima an yahudo in suka ba da 'yan kudade sai assalamu alaikum kawai sai ya ji hannun sanyi wai daga aljanna yake huddu hannun yana gaisa da su wallahi fondai kudade ne bayan Allah 'yan daji kuma a gaisa da wannan dama bukka ce kuma wani ya huta shi ma sai a sa hannu cikin galas yana nan can an jima an wani ya shigo ya goge assalamu alaikum sai ya ji sanyi hannun ya kasa ma rike hannun nashi sai ya ce wannan hannun daga aljanna ya fito shehu ne to kuma yanzu za a ba da shanu a ba da kaza ya roƙa musu Allah ya je ya yi ta abin da ya ga dama ya yi arziki su kuma bayan Allah suna nan suna wahala shi sa kun ji ganin da yawa sun yi zuwa karkara yanzu a maraya ne wani zai daga garin kawai ya ga meye a ciki saboda 'yan maraya kowa a waye yake ba kun gama wannan bokan da MPG suka kama shi mai sa wani tiyo a sa wani a cikin wani ɗaki ashe yake magana yana ne ne boka yana kashe murya MPG suka je suka kamo shi kaga kauye ne sai a ji tsoron shi a ce ko zai kashe mutum to su ka kashe su ma tunda suna da abin kisa kaga bai sai ya kashe su ba suka tattaro shi suka nannado shi suka kawo shi ba su da amfanin komi kauye suna aiki ne da yanda mutane suke a kidime babu sanin Allah na hakika babu sanin addini na hakika amma ba don haka ba wani zai ce ma wai zan kashe ka ko kuma zan hana ka kaza ko zan sa ma rashin lafiya ko zan sa maka yoshiwa babu abin da zai iya duk wanda ya ce ma ka gani ka ce mai baka komai sai alheri wallan yusibana illa ma katabballahu lana hu maulana duk abin da kaga ya samu bawa Allah ne in ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne in rashin lafiya ne Allah ne kakka ce ma wani ko wani makwabcinka ko wani wai duka jahiliya ce kawai ka roki Allah yanzu annabi Ayyub a mutanen tarihi da na rashin lahiya babu kamar shi shekaru aru aru kuma annabin Allah ne to waye mushi ai yanzu ne ya ce a ko mutanen da ke ma wa'azi ne suka hadu suka mai sihiri ko suka mushi kaza ba wai mutanen shi ba na da'awa ɗan gidan shi ma ya suka watsi da ɗiyan shi da matan shi mai arziki ne arzikin ya watse ya zama shi karai da matan shi amma ya haƙuri inna wajadnahu sabiran Allah ya ce ni'mal abdu innahu kana awwab ya ta haƙuri har Allah ya bashi lahiya kuma Allah ya mai da mushi arzikin shi da ƴaƴan shi kuma ya ci gaba da da'awa annabin Allah ne to in kaga Allah ya dora ma wani abu kawai ka dogara da Allah ka roki Allah kai abin da ya dace na azkar in magani ne in likita ne zaka je ka je likita in magani zaka sha ka jawo ka sha magani amma ka zo ka ce wani zai maka a ina duk wanda ka kai mai jaje shi ma mabukaci ne shi ma inda zai maka magana sai ya maka jajen ko wani ciwon kai ko kafar shi ko wani guyoyin shi yana sayan kwamfo yana shafawa kai kuma kaje kake neman lahiya a wajen shi Allah ya sa mu dace saboda haka karatun tauhidi yana sa mu waye duk wanda ya waye game da addini da aqida to babu wanda zai zo ce wai zan baka arziki ko zan kare ka ko zan kashe ka wai tsorata babu wanda zai same ka yace summa huwa subhanahu qad arsala rusula Allah ya aiko da manzanni wa anzala kutuba kuma ya sabko litawai tazjaruhum an zalika shirk wanda annaba wannan da litawanna duka da suka zo tsawa suke yi akan cewa kada hada Allah da wani wa qamal barahina ala butlanihi kuma Allah ya kawo hujjoji manya-manya akan cewa shirka ƙarya ne bai kamata ba bai dace ba amma ko mutane suke yi Allah shirye da mu Allah ya samu masu tauhidi na hakika Allah subhanahu wataala kuma ya kare mana imani da fata mun da muke daidai Allah tara mu cikin ladan wanda ke na kuskuren Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah